Wannan ƙudurin doka yana ɗaya daga cikin dokoki da aka yi ta kai komo a kansu a majalisar dattawa, domin kuwa ta wuce shekaru 20 ana fafatawa akan daidaita matakin babbar diploma ta makarantar kimiyya da fasaha, wato HND, da kuma takardar degree wacce ɗaliban jami'o'i ke fitowa da ita. A wannan karan, ɗan majalisar dattawa daga jihar Ondo ta tsakiya, Ayo Akinyelure, shine ya ɗauki nauyin dokar a wannan majalisar dattawa ta tara, kuma haƙa ta cimma ruwa, kamar yadda shugaban kwamitin kula da fannin ilimi mai zurfi Sanata Ahmed Babbakaita ya yi ƙarin haske.
Muna so ne mu cike wannan gurbi, ko kuma mu tabbatar da cewa yadda ake masu degree adalci, to masu higher national diploma kai har ma da OND za a yi musu irin wannan adalci, saboda ana samun bambanci na magana wurin ɗauka aiki, maganar ƙara girma, maganar 'yan kuɗin da ake bada na haƙƙi na ma'aikata, duk waɗannan abubuwan an samu bambance-bambance kansu.
Duk da cewa wasu na ganin nuna wariya ga masu riƙe da babbar diploma ta HND na barazanar lalata babbar manufar ƙasar na samun ci gaba a fannin kimiyya da fasaha, shi yasa majalisar suka amince da dokar. Amma ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam Abubakar Aliyu yana ganin matakin amincewa da dokar yana da kyau, sai dai kuma akwai sauran rina a gaba.
Wannan abu yayi daidai, abu ne wanda dama ya daɗe, ya kamata a ce da daɗewa an yi shi, to amma ba a yi ba, sai yi daga bayan nan. Wannan ƙuduri ko kuma daidaitawa, to a yanzu da 'yan majalisa suka zartar da wannan ƙuduri, to wannan abu yayi daidai. Amma inda matsalar take shine an yi shi a lokacin da bai dace ba, domin a yanzu wannan lokacin yayi ƙaranci, wannan lokaci har za a zo a daidaita tsakanin su, musamman magana mataki-mataki na albashi, ta ina za a daidaita, abu ne mai wahala, amma dai yin yafi rashin yin.
To sai dai Sanata Alin Dume, wanda yayi wa majalisar jinjina akan wannan mataki da ta dauka na amincewa da wannan dokar, ya ce shi kanshi ya taba fadawa cikin bambanci da wariya da ake nuna wa masu babbar diploma, amma cikin ikon Allah ya samu tsallakawa har ma da yin karatun degree na biyu da na uku a kasar Amurka.
A lokacin da na samu aiki, na je company kuma aka ce ba za a bani assistant manager ba, sai dai a bani commercial officer don ina da HND. To Allah ya sa dai ni zan fita daga wannan abu. Shine aka zo aka yi mana interview USAID, America tana tallafawa wa Nigeria a fannin ilimi, shi yasa na yi karatu a masters ina a education accounting and computer science.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.